Sa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an muni lafiya. Inta Sulemaniya race tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana. Yau Talata 23 ga watan Agustan 2022. To a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Niger, mazauna garin Gingime da ke jihar Diffa na cikin fargaba sakamakon yadda mayakan Boko Haram ke ci gaba da awon gaba da mazauna wannan garin domin neman kudin fansa, inda ko a daren jiya suka sake dauki mutane fiye da 10.
Daren Litirin zuwa ga safiyan Talata 23 sai muka ji cewa da cikin kominkin Gingime kusan mutane 10 sun fi ma mutane 10 da ƴan ta'addan nan suka zo jiya suka rufu da suka tai da su. Ina ta dauka nauyi da cewa zai kawo ƙari ya zuwa ga al'umma kasar Niger gaba da ai abun ya zama ya gaza.
Za kuma ku ji cewa matasan Hausawan kasar Ghana sun kaddamar da bikin ranar Hausa ta duniya ga kafofin yada labarai a birnin Accra domin share fagen gagarumin bikin da za a gudanar ranar Juma'a 26 na wannan watan. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Mustafa Nasir Batsari zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Niger. Amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. Wata tawagar masu taya alkali yanke hukunci ta samu wasu mutane biyu da laifin wata makarkashiyar shirin sace gwamnatin jihar Michigan Madam Christian Whitmer a shekara ta 2020, wanda wannan wata nasara ce ga masu gabatar da kara kan wani shirin da ya ci tura wanda aka bayyana shi a zaman wani abun kwatance na bukatar a yi wani yakin basasa a ra'ayin masu tsatsaurar manufar kyanjinin gwamnati. An kuma sami mutanen biyu, wato Adam Fox da Barry Croft Jr. da makarkashiyar shirin mallakar wani makami mai iya halaka mutane da dama, ma'ana wani bom don tarwatsa wata gada ta yadda za a samu tsaiko wajen isar 'yan sanda idan aka yi nasarar sace gwamnar a gidan hutunta. An ƙara samun Croft mai shekaru 46 da haihuwa matukin motar ɗaukar kaya daga Biya jihar Delaware da laifin mallakar wasu kayan fashe-fashe. Masu taya alkali yanke hukunci sun yi nazarin batun ne na wajen tsawon sa'o'i 8 cikin kwanaki 2. Kotun Olin India za ta yi wani zama kan wata ƙara ta kalubalantar sakin wasu maza 11 mabiya addinin Hindu waɗanda aka same su da laifin yin fadima wata musulma mai juna biyu a lokacin da aka yi wata arangama tsakanin mabiya addinin Hindu da musulmi a shekara ta 2002 a jihar Gujarat ta yammacin ƙasar. Dumbin mata sun yi zanga-zanga a Mumbai yau Talata saboda sakin waɗannan mutanen suka yi ta daga kwalaye na neman a yi adalci ga wadda abin ya shafa, wadda ta ce an gaya mata tun a makon jiya cewa za a saki waɗannan mazajen, kuma hakan ya sa ta shakku kan tsarin shari'ar ƙasar. Diyarta, 'yar shekaru 3 da haihuwa, na cikin waɗanda aka kashe a yamutsin, ɗaya daga cikin tashe-tashen hankulan addini mafiya muni a India. Mutane sama da 1,000 ne suka mutu a tashin hankalin akasari musulmi. Amurka ta yi gargaɗi yau Talata cewa Rasha na ta bakinta ƙara himma a wani shiri da take yi na ƙaddamar da hare-haren jiragen sama kan madafun harkokin yau da kullun na Ukraine da kuma gine-ginen gwamnati cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Gargaɗin, wanda ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Kyiv ya yi, ya biyo bayan wani makamancin gargaɗi da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi ne kan yiwuwar Rasha ta ɗau wasu matakai kan Ukraine a daidai lokacin bukukuwan zagayowar ranar samun 'yancin kanta. Hare-haren jiragen sama da Rasha ke kaiwa a Ukraine na ci gaba da zama barazana ga farar hula da kuma madafun harkokin rayuwar farar hula, a cewar ofishin jakadancin Amurka. Ya ƙara da cewa ya kamata Amurkawa su fice daga Ukraine idan suna iyawa. Gobe Laraba, Ukraine ke cika shekaru 31 da samun 'yancin kai daga tarayyar Soviet, sannan kuma take cika watanni 6 da Rasha ta kaddamar da yaƙi kanta. Yayin da ake wannan gargaɗin, an soke duk wasu shagulgula na bayyanar jama'a a birnin Kyiv. Kotun Kolin ƙasar Malaysia ta tabbatar da laifin almundahana da aka samu tsohon Prime Minister Najib Razak da shi
da kuma hukuncin daurin shekaru 12 da aka yanke masa. Yau Talata kotun ta ce babu wata hujjar daukaka kara da Najib yayi. A watan Yulin shekara ta 2020 aka samu Najib da laifin karbar na goro wajen dala miliyan 10 daga SRC International, wani bangare na gidauniyar IMDB wadda ya kafa jin kadan da hawarsa karagar mulki a shekara ta 2009. Najib mai shekaru 69 ya ce shi bai aikata wani laifi ba. Masu gabatar da kara je Litini sun buƙaci wani alkali ya zartar da hukuncin daurin shekaru 12 ga mace makiyar shugaban kasar Argentina Cristina Fernandez, tare kuma da haramta mata riƙe duk wani mukamin gwamnati muddin ranta.
Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a jamhuriyar Niger mazauna garin Gingime da ke jihar Diffa na cikin fargaba sakamakon yadda mayakan Boko Haram ke ci gaba da awan gaba da mazaunan wannan gari domin neman kudin fansa, inda ko a daren jiya suka sake dauki mutane fiye da 10. A yanzu haka jami'an tsaron kasar suna kokarin nemo ceton mutanen da aka sace. Wakilin murya Amurka da ke Diffa, Abubakar Isa, ya aika mana da rahoton.
A yanzu haka wannan al'amari na yawan sace-sacen mutane domin neman kudin fansa da mayakan kungiyar Boko Haram ke ci gaba da yi a garin na Gingime ya tilasawa da yawa daga cikin mazaunan garin yin gudun hijira zuwa wasu garuruwan Diffa. Ana dai ganin yawan sace-sacen mutane da mayakan na kungiyar Boko Haram ke yi a garin na Gingime na da nasaba ne da kusantar garin da tafkin Chadi. Gama abin da wasu mazaunan garin ke cewa game da wannan al'amari.
Da farko dai sunana Muhammadu Adam, ni mazaunin Gingime ne. Yake a lokacin muna zaune a cikin fada tare da abokan mu, kuma a lokacin Fatima bai ba kowa muka fara jin halbalbi, kowa kowa ya fara gudu, wani ya gida, wani ya nan. Daga nan da yana nan halbe kowa hankalin shi ya tashi, kowa yana gudu a layi, haka haka bancin ana cikin halbe halben ga sunan har wasu sun zo sun wuce da dokunan su a kafa, wasu kuma a kafa suna wucewa. Kowa bayan da muka iya dai kawai.
Sunana Abubakar Yusufu. Abinda ba mu taba gani ba a Gingime tun tashin wannan an yawaita kawo hare-hare ko da yaushe kuma ko wani lokaci sai mutanen su yi abinda suka ga dama su tafiyar su, sai bayan sun tafi an dade ma sannan a ce za a tafi. Wannan abin gaskiya yayi kamari, kuma in ba ai hankali ba garin ma zai iya ma watsiya, saboda yanzu haka mutane duk suna ta kaura, yawanci ma suna sake wuri, kuma wa'ansu suna kokari masu mallaki makamai saboda babu wani agajin da hukuma take kawo musu gara su kare kansu.
Yawaitar sace-sacen mutane da kungiyar Boko Haram ke yi a yan kwanakin nan a garin na Gingime ya biyo bayan gagarumin martanin da kungiyar ke samu wajen jami'an tsaron Niger a hare-hare da ta sha kai a wasu garuruwan Diffa a yan kwanakin nan. Kakatu da mamma daya daga cikin masu fashin bakin al'amuran yau da kullum a jihar ta Diffa yayi kira ga hukumomin jiha ta Diffa na ganin sun kara daukar matakan tsoro, musamman ma akan hanyoyin da ake ganin mayakan na Boko Haram ke amfani da su wajen shigowa garin na Gingime.
Bancin matsalan tsoro wanda ana kai hare-hare yanzu abun musamman ma da ake aje fudace-fudace ne mutane suke yi, sai sun bari karhe 12 karhe 1 zuwa karhe 2 suna tsammani kamar za su tashi lahiya. Sai muka ji labarin cewa daren Litinin 20 da biyu ga watan August da muke ciki zuwa ga safiyan Talata 23, sai muka ji cewa da cikin kominkin Gingime kusan mutane 10 sun fi ma mutane 10 da ƴan ta'addan nan suka zo jiya suka fudda suka tai da su. Kinati ta daukar nauyi da cewa zai kawo kariya zuwa ga al'umma kasar Niger gaba da ai abun ya zama ya gagare su. To a cikin wannan abun aka zo aka ce an fudda mutum guda ba biyu ba, ran mutane kusan mutum 10, ai abun an sha ne. To mun fatan da muke yi ya zamanto wannan abun fuddace-fuddace sace-sacen da ake ma mutane mu zo karaushen shi, kuma bin mu da kukan mu bai taya wani wuri, kuma kukan mu zuwa ga gwamnatin tarayya. Gwamnati na kasa ita ce take da nauyi ta dauka alkawalai yanda kowa zai zirga-zirga ne, za mu ji ga zai bi da wannan, mun san suna bakin kokarin su, amma su kara karfafa.
A yanzu haka jami'an tsaron Niger na can na kokarin neman ceto waɗannan mutanen fiye da 10 da ƴan kungiyar Boko Haram suka yi awon gaba da su. Abubakar Isa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger.
Madalla, a gaida Abubakar Isa da wannan rahoton. To a ranar Litinin 22 ga watan Agusta, matasan Hausawan Ghana suka kaddamar da bikin ranar Hausa ta duniya ga kafofin yada labarai a birnin Accra. An da shi da taron ne domin a bayyana wa manema labarai muhimmancin yaren Hausa a Ghana da duniya baki daya da kuma irin shirye-shiryen da kungiyar za ta gudanar a wannan rana. Daga birnin Accra ga wakilin muryar Amurka Idris Abdullahi Bako da karin bayani.
A ranar Litinin 22 ga watan Agusta, matasan Hausawan Ghana suka kaddamar da bikin ranar Hausa ta duniya ga kafofin yada labarai a birnin Accra. An shirya taron ne domin a bayyana wa manema labarai muhimmancin yaren Hausa a Ghana da duniya baki daya da kuma irin shirye-shiryen da kungiyar za ta gudanar domin ya zama sharar fage ga gagarumin bikin da za a gudanar ranar Juma'a mai zuwa. Babban bako na musamman Alhaji Baba Sharif, masanin tarihi kuma shugaban gidan rediyo Marhaba dake Accra, ya bada muhimmancin yaren Hausa ga al'ummar Zango.
In an ce Hausa ba lalle Hausawa ba, amma kamar yadda na faɗa, wato yare ne dake hada zumunci, yare ne da wanda yake shine tushen addinin musulunci ma a Ghana. Ba gaddama domin yau in wani da yake ba Bahaushe bane, Allah ya bashi nasara ko dama ya je kasar Larabawa ya je karatun addini ya dawo nan kasar Ghana, ya iya bada limanci daga masallacin Kano bai Hausawa, ya iya ya je Dakuma masallacin Dakuma ya bada sallar Juma'a komai ilimin shi ba Hausa. To ashe Hausa ya zama tushe kenan, ko kuwa Hausa ya zama abin da ake amfani da shi na yau da kullum.
A hira ta musamman da muryar Amurka, Alhaji Baba Sharif ya bayyana yadda Hausa ta kasance ɗaya daga cikin yarukan da aka amince a yi magana da su a majalisar dokokin Ghana.
To ko da can ma akwai Hausan, domin an yi fito da Hausan, an duba yaruka ko harshe da ake amfani da shi da nan ga Ghana Broadcasting Corporation, da yake Hausa na nan tun fil azam. An fara yin Hausa ma a radio a Ghana kamin wasu yaruruka. To dole shi aka sa Hausa a cewa yana cikin yare wanda yake za ka shiga majalisa yau, in ka ce kai baka iya turanci ba za a baka dama ka yi Hausa.
Na ji ra'ayin wasu manyan baki da suka halarci wajen taron. Wazirin sarkin Hausawan Accra Sanusi Ali Ahmed ya ce,
kamar yadda kowa ya sani 26 ake yi wannan biki, Hausawan duniya su san za a yi kuma Ghana da mu ake yi, don Allah ya sai yadda kuma kamar yadda ake wasarwa insha Allah yadda za a gano kowa aka za a gana mu shi sa su expect biki na ji daban ma da waɗansu wurare ba za a yi ba mu nan insha Allah Ghana nan za a yi Allah ya sai yadda.
Hajji Hawa Mai Zango ita ce magajiyar Hausawan yankin Accra baki daya.
Muna tarbin wanga babban rana na Hausawa, alfarinmu irinmu, abinda muka taki shine Hausa a nan Ghana, kuma muna fata mu yi shi da kyau ya fi na wancan shekara.
Alhaji Rabi Maude, mamban kwamitin shirya bikin ranar Hausa na 2022 ne, kuma ya yi bayanin shirye-shiryen bikin shekarar nan.
Jiya muka soma da float, mun je zangonne, muka je muka isar musu da gaisuwa, muka gabatar da kanmu da kuma shirye-shiryen da ake yi game da ranar Hausa na duniya 2022. Za a yi daga State House ranar Juma'a Augusta 26, sannan bayan chief float mun soma daga Mamobi muka bi Nima New Town, muka je Albarka, muka je zangon Kadir, muka je sabon zango zangon Tuta, muka je chief imam ya mana addu'a. Yau ran Atani mun yi launch media launch ne, muka bari yan jaridu suka zo suka saurare mu, muka gwada musu program da dai ranan da dai da abin da yasa muke yi. Sannan ran Juma'a ne ranan bikin, daga State House da mu hada al'umma mu yi wannan wasa, mu yi wannan biki insha Allah. Bayan haka kuma ran Asabar da mu kawo mawaki Ado Gwanja daga Nigeria ya zo ya kawo nishadi an Asabar.
Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
An gaishe ka Idris Abdullahi Bako. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Mustafa Nasir Batsari ya hada mana daga Najeriya akan yadda majalisar dokokin jihar Niger ta kaddamar da binciken shugaban jam'iyyar APC na jihar saboda zargin batan tarkoki tarktoci noma tortocin noma 69 mallakar ƙananan hukumomin jihar.
A yanzu haka dai majalisar dokokin jihar Niger Najeriya ta kaddamar da bincike akan wasu taraktocin noma guda 69 da ta ci tana zargin sun yi batan dabo a hannun ma'aikatar ƙananan hukumomi ta jihar Niger. Majalisar dai ta ce taraktocin mallakar ƙananan hukumomi guda 25 ne da ke fadin jihar Niger, kuma an kwaso su ne tun a shekara ta 2016 domin yin gyaran su, amma har ya zuwa wannan lokaci babu labarin su. Al'amarin da yasa majalisar ta gayyaci shugaban jam'iyyar APC na jihar Niger Honorable Zakari Jikan Toro, saboda lokacin da abin ya faru yana riki da ma'aikatar ƙananan hukumomin ne a matsayin kwamishina. Honorable Malik Madaki Boso shine shugaban kwamitin bincike na waɗannan taraktoci da majalisar ta kafa.
Mu a matsayinmu majalisa ba mu gayyace shi a matsayin shi shugaban jami'ar APC bane, a'a. Wato a cikin binciken da muka yi da muka duba record sai muka gan a lokacin shi yana commissioner na ƙananan hukumomi. Lokacin da aka rubuta takarda da za a kai ma gwamnati sa hannu na bada wannan kwangilan, shi ya rubuta wannan memo, shi ya sign it aka kai. So dalilin da ya sa muka gaice, mun gaice shi ne a matsayin shi tsohon commissioner ma'aikatan ƙananan hukumomi, ba a kan matsayin shi wai shugaban jami'a bane.
Bayanin da ya muku kun gamsu da bayanin shi koko akwai sauran bincike a kanki?
Gaskiya mun fahimce bayanin shi, because ya iya bayyana mana cewa lokacin da shi ya zo wurin ya zo commissioner da shi ansa mulki a hannun shi, ya nuna already a lokacin an ga an ba dan kwangilan nan takarda ya je kankana na hukumomi ya je kattaro wayannan taktoci ya kawo. Kuma shi bai gan yanda aka rubuta takarda ba da aka kai gwamna ya sa hannu, ko kuma ciyamomin nan na kankana hukumomin da kudin su ne za a yi cire a gyara nan da shi. Bai gan yanda aka rubuta ba aka sa hannu ba, amma an je kuma an kwaso sai ya duba ya gan cewa wannan tafiyan ba daidai bane. Dalilin da ya sa kenan shi a lokacin ya rubuta wannan takardar ya kai ma gwamna, saboda a yi daidai abubuwan da doka ya shimfida a kasa abin da ya dace a yi. Shi ne abin da ya sa kenan shi ya rubuta abin a lokacin, din bai yiwuwa a kwaso wannan abubuwan a ce za a ba da kwangila kuma ba takarda a kasa wanda ya nuna cewa wani da ke hannun cikin wani abu sun amince da wani abu. To dalilin da ya sa shi ya kenan, amma maganar kwaso taktoci shi bai san da shi ba, kashi shi ya zo lokacin commission da ya wuce ya bashi mulki shi ne ya bada izini aka je aka kwaso.
A lokacin da na tuntuɓi shugaban jam'iyyar ta APC a jihar Niger Honorable Zakari Jikan Toro, ya ce tabbas ya gurfana a gaban majalisar kuma ya yi bayanin abin da ya sani akan lamarin.
Malam Batsari, wannan gayyatan yana da fa'ida, domin fa'idansa shi ne duk abin da ke cikin duhu ko kuma duk abin da ake hasashe kaga ya bayyana. Domin da farko ana tuhuman kamar watakila ina da hannu a cikin yanda wayannan taktocin suka salwanta ne, to amma da naji ne musu bayani su da kansu sun gamu su cewa sun gatta kuma zahir lallai banda masaniya bisa kan wayannan taktocin, ban ma san dan kwangilan ba, ban san lokacin da aka bada kwangilan ba, ban san inda taktocin suke ba. Duk zaman da nayi a ministry local government hana kare, babu takarda tsakanina da shi dan kwanginan, kuma ban bashi ko CC ba. So abin da ne naji na tarar kafin in zo wurin Kabiru Abbas wanda yake shi da commissioner local government a lokacin da shi aka yi wannan harakan tractorin. To ne da nazo na gani sai na ga ya kamata a ce an samu karin authorization akan wayannan,
wato a karin kamar a tantance ko kuma a bi doka yanda ya kamata.
Yawwa, a bi doka yanda ya kamata. Saboda haka sai na ce to maganan ma a kai shi inda za mu je mai jack meeting inda ciyamomi za su haɗu da sake samun tabbacin cewa lallai ciyamomi suna da masaniya bisa kan wayannan tractorin. A yin haka kuma aka kai shi muka je muka yi meeting suka ce lallai suna da masaniya. To na ce mataki na farko kenan, ni ma na shaida ciyamomi suna da masaniya. Na ce to ni na biyu ya kamata mai girma gwamna ya sani. Sai na ce to a haka a rubuta mini memo in kai mun aika ma mai girma gwamna ya san da sanin cewa ga abin da ake ciki ne bi ma zuwa kun aika kuma mai gama gwamnati yace eh shi ya yarda da wannan yace amma ya bar sharuɗa guda biyu yace sharadi na farko in tabbatar da cewa algon sun ba ne takardan yarda wato mandate kenan sun ba ne mandate cewa eh lallai su sun yarda da wannan aikin saboda haka muna iya mu ci gaba sannan na biyu kuma yace in saka maido memo din a council a sake bada council approval
na'am
to dan na da boshi algon chairman nace mai ga abinda gwamnati yace ku je ku bani mandate saboda in sake maida memo din nan a council for approval yace in ba shi lokaci bayan an kwanaki ya dawo yace mini maganan tantocin nan a aji tukuna saboda babu
To shi ma dai Honorable Kabiru Abbas wanda shine commissioner kananan hukumomin jihar Niger a lokacin bada aikin gyara waɗannan taraktoci kuma a halin yanzu shine commissioner a ma'aikatar ga abin da yake cewa akan lamarin
taraktoci shi aikaman shi wanda yake so yayi aikin dan shi ke kula da taraktocin a nan trade fair da ministry ke yi bincike ko tana da ministry ko lokacin da yayi bincike shi ina magana taraktocin nan an gama gyaran su ne aka ce ba kawo ba me ya faru ne ne mi shi ni aikin kace lokacin da yake gyaran to yana neman consult because kin cewa mu ba sai da ba za a gyara ba suna so su bada kuɗi to lokacin da ganin babu kuɗi sosai a gwamnatance ana hannu baka hannu a kushi suka zo suka ba gyara gama gyaran ba sun ma gama ba gyaran ba zai da muka yi magana shi ne yace min abin da ya faru shi ne a lokacin 2018 da aka zo presidential campaign ne a lokacin da aka ce a tura su bongo to shi ko ya ce da ga tura su bongo sai fanci cewa wannan ko su da tantocin na hannun shi akwai matsala fara zai faru ana ya zuwa rinka sace su ta katanga sai ya kwashe su ya kai wani wuri aji inda ya yi muna bayani ko mu ma rubuta wai suka ga cewa ya zo mu don mu zauna mu ga ina ne ma taraktocin da suke mu je mu gan su samu gan shi ba dai har yanzu ko bai gani ne an dai aika masa su kanu
a yanzu dai majalisar dokokin jihar Niger ta sha alwashin ganin dawo da waɗannan taraktoci guda 69 da suka yi ɓatan dabon in ji Honorable Malik Madaki Boso.
Wato mu kamar yadda na gaya maka ne mu wakilai da ra'ayi abinda jama'a suke so shine abinda muke so sannan abinda zai cutar da wayannan jama'a mu dinnan da yadda Allah ba ya dade shi za mu yi ba. So duk abin da ya kunshe a cikin wangaban tun da gyara aka ce za a yi kowa ana son gyara ko kankanan hukumomin da ba su son gyara ba za su yadda kwashe taraktocin su ba. Amma tun da ka gan sun yadda an kwashe a yi musu gyara to dole mu za mu tabbatar cewa taraktocin su nan an gyara an ba su in kuma ba a gyara in kuma ba gyaran ba zai yiwu ba ne a mayar ma kowa da kayan shi.
A yanzu dai lokaci ne zai nuna yadda wannan takaddama za ta kaya a yayin da a gefe guda kuma. Al'umma ke ci gaba da zuba idanu domin ganin ƙarshen wannan dambarwa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, to yanzu kuma sai labaran wasanni daga Niger.
Wasanni a takaice.
Masu sauraron mu barka da sake dacewa a cikin wani sabon shirin labarin wasanni za mu soma da jamhuriyar Niger inda ƴan wasa masu buga cikin gida suka shaka shi da banza a hannun Burkina Faso a wasan sada zumunci a Wagadugu babban birnin kasar ta Burkina Faso a ranar Alhamis 18 ga watan August yayin da Burkina Faso ta sake yin nasara gaban jamhuriyar ta Niger din a ranar Lahadi 21 ga watan August dai a Wagadugu a wasan su na biyu na sada zumunci wasannin na cikin tsarin gyare-gyaren da jamhuriyar Niger da Burkina Faso na kabrawa da kasashen Togo da Ivory Coast a neman shiga kofin kwallon kafa na nahiyar Afrika na ƴan wasan da ke bugawa a cikin gida wasan da Algeria ke karɓar bakuncin sa a shekara ta 2023 to ne dai kasar Algeria mai masaukin baki ta samu shiga wasannin yayin da kasar Morocco da Libya su ma suka samu shiga kasancewa a
yankin arewacin nahiyar Afirka kasashen Tunisia da Misr ko kuma Egypt sun janye daga tankade da rairaya na shiga wannan gasar ta ƴan wasa na nahiyar Afirka masu bugawa a cikin gida a wasan cikon gurbi ko wasan kwantai ta kwallon kafa ta Premier League ta ƙasar Ingila ko Britania dake makonta na uku tsakanin Manchester United da Liverpool a Old Trafford a ranar jiya Litinin an tashi 2-1 a nasarar United Jadon Sancho ne ya soma barke kwallo a ragar Liverpool a minti na 16 da soma wannan karawar Marash Ford ya memeta kan kwallo a ragar Liverpool a minti na 53 ana wannan gogawar A mintuna na 81 Muhammad Salah ya ci kwallo guda wa Liverpool idan muka leka teburin wasan kwallon kafa na kakar wannan shekara na Britania Manchester United na matsayi ta 14 yanzu haka da maki 3 yayin da Liverpool ke ta 16 da maki 2 a wasanni 3-3 da kowace kungiya ta buga a wannan shekara a ci gaba da wasannin kwallon kafa na mata na duniya yan kasa da shekaru 20 a Costa Rica Japan ta yi waje da kasar Faransa a quarter final a bugun daga kai sai mai tsaron gida da ci 4-5 bayan an tashi 3-3 a tsawon mintuna 120 haka ma Brazil ta wa kasar Colombia 1-0 sai kasar Holland ta wa Nigeria 2-0 kasar Spain ta kakkabe kasar Mexico da ci 1-0 ranar Asabar ne zuwa ne idan Allah ya kai mu za a buga wasan kusa da na ƙarshe inda Holland da Spain za su goga yayin da Japan da ke rike da kofin za ta kara da kasar Brazil za a kammala wannan gasar dai ta kwallon kafa ta mata ta duniya in kasa da shekaru 20 a ranar 28 ga watan nan na August Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
madalla an gaishe ka mamana Haruna Bako masu sauraro yanzu sai labarai a takaice
Wata tawagar masu taya alkali yanke hukunci ta samu wasu mutane biyu da laifin wata makarkashiyar shirin sace gwamnatin jihar Michigan Madam Christian Whitmer a shekara ta 2020 wanda wannan wata nasara ce ga masu gabatar da kara kan wani shirin da ya ci tura wanda aka bayyana shi a zaman wani abun kwatance na bukatar ayi wani yakin basasa a ra'ayin masu tsatsauran manufar rikin jinin gwamnati an kuma sami mutanen biyu wato Adam Fox da Barry Croft Jr da makarkashiyar shirin mallakar wani makami mai iya halaka mutane da dama ma'ana wani bomb don tarwatsa wata gada ta yadda za a samu tsaiko wajen isar yan sanda idan aka yi nasarar sace gwamnati a gidan hutunta kotun olin India za ta yi wani zama kan wata ƙara ta kalubalantar sakin wasu maza 11 mabiya addinin Hindu waɗanda aka same su da laifin yin fadima wata musulma mai juna biyu a lokacin da aka yi wata arangama tsakanin mabiya addinin Hindu da musulmi a shekara ta 2002 a jihar Gujarat ta yammacin kasar dimbin mata sun yi zanga-zanga a Mumbai yau Talata saboda sakin waɗannan mutanen suka yi ta daga kwalaye na neman a yi adalci ga wadda abin ya shafa
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa sai Julie Leathers Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu ne yau ni ce taku Sulaiman Yaro nake muku fatan alheri mu kwana lafiya ma assalamu